Agnes Kalamad ta ce Najeriya na fama da ayyukan ta'addanci masu suna daban-daban da suka hada da Boko Haram, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane, ƴan bindiga da rikicin mabiya mazhabar Shi'a.
The overall situation I have found is one of extreme concern. In my opinion, Nigeria needs urgent action to end the pressure cooker of violence which is claiming thousands of lives.
Kalamat ta ce hankalinta ya tashi matuƙa da abin da ta gani a Najeriya. Saboda haka akwai buƙatar a ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka ƙara mamaye ƙasar, musamman a cikin shekaru 15 ɗin nan da suka gabata zuwa yanzu.
Pretending this is nothing short of a crisis will be a major mistake, and if ignored, its ripple effect will spread, in my view, throughout the sub-region, given the country's important role in the continent.
Kalamar ta ce idan aka bari rikicin da ke faruwa a Najeriya ya ci gaba a haka ba tare da ɗaukar mataki ba, lamarin zai shafi gaba ɗaya ƙasashen Afirka saboda irin rawar da ƙasar take takawa a nahiyar.
I welcome the steps taken by the government to consider wrenching. The wrenching is a long-term measure, but steps must be taken now and to increase security forces in the states concerned.
Agnes ta ce ta yi maraba da batun rugga tare da fatan za a gindaya matakan tsaro a jihohin da abin ya shafa idan an kai ga yin wannan shiri na rugga.
What is unfortunately very much the same are its findings regarding excessive use of force by the police, the fact that the legal framework is not in keeping with international standards. It was already the case in 2006 and it is still the case in 2019.
Kazalika, Agnes ta yi Allah wadai da abin da ta kira mugunta da cin zali da ƴan sanda da sojoji ke yi a faɗin Najeriya da kuma tsarin kama karya.
Therefore, expecting that a number of measures, institutions, policies should be in place in keeping with what you would expect in a middle income country.
Kalamar ta ce Najeriya matsakaiciyar ƙasa ce, saboda haka mahukunta su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikicen domin a ci gaba da kuma raya al'umma. Kuma a cewar ta, Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta shirin ɗaukar wani mataki na horarwa a kan Najeriya. Wannan shi ne sakamakon bincike na farko tun shekara 2006. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.